Gwamnatin jihar Kogin Najeriya ta ce tana kokarin kubutar da ɗaliban jami'ar jihar Kogin da 'yan bindiga suka sace a cikin daren Alhamis wayewar garin safiyar Juma'an nan. 'Yan bindigar dai sun auka jami'ar kimiyya da fasaha ne da ke garin Osara a ƙaramar hukumar Adabi ta jihar Kogin, inda bayan sun jikkata wasu ɗaliban sannan suka yi garkuwa da wasu kimanin 57. Malam ɗan Asabi, wani mazaunin jihar Kogin ne, ya ce 'yan bindigar sun haura cikin jami'ar ne ta baya, inda suka dinga harbin kan mai uwa da wabi, kamar yadda ya mun ƙarin bayani ta wayar salula.
Da suka shiga suka 'yan bindigar, misali ɗaukar da lokacin ɗaliban suna ɗakin karatu, suna na shirin jarabawansu na zangon farko, wato first semester kenan, za a fara ranar Litinin ɗin nan mai zuwa. Saboda haka 'yan bindigar suka yi ta halbe-halbe, suka yi ta halbin kan mai uwa da wabi. Wasu ɗaliban an samu sun tsere, wasu kuma an yi garkuwa da su. An yi garkuwa da ɗalibai fiye da 57.
Amma an rasa rayuka?
Ba rasa rayuka ba. Daidai wasu ɗaliban wajen guje-guje sun samu raunuka, amma ba rasa kowane rayuka.
Amma yanzu a yanzu 'yan bindigan ba a yi magana da su ba kenan?
Har yanzu 'yan bindigan ba a yi magana da su. Domin ko da suka shigo ma an fara musanyen wuta tsakaninsu da ainihin jami'an tsaro na jami'a da kuma mafarauta da ke nan jami'a.
Yanzu dai gwamnatin jihar Kogin ta yi Allah wadai da wannan hari, tare da nuna takaicinta akan lamarin. Kwamishinan labarai na jihar Kogin, Mr. Kensley Fanwo, ya ce kawowa yanzu ba su tantance yawan adadin ɗalibai da 'yan bindigar suka sace ba a hukumance, amma suna haɗa hannu da jami'an tsaro domin samun nasarar kubutar da su cikin ƙoshin lafiya.
Immediately it was reported to the state government.
Ya ce a lokacin da gwamnatin jihar Kogin ta samu wannan labari, ta yi ƙoƙarin jibga jami'an tsaro a wannan yanki domin samun nasarar kubutar da ɗaliban da aka sace da ransu. A wata sanarwa daga kakakin 'yan sandan jihar Kogin, Mr. Williams Aya, ta ce kwamishinan 'yan sanda na jihar Kogin ya ƙara tura jami'an tsaro na musamman domin samun nasarar kubutar da ɗaliban. Garkuwa da ɗaliban makaranta dai na ci gaba da ɗaukar hankali a Najeriya, al'amarin da masana suka ce babbar barazana ce a ɓangaren ilimin boko. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.